I'm sitting over here on Parchman Farm. Sitting over here on Parchman Farm. Well, I'm sitting over here on Parchman Farm. Ain't never meant no man no harm. Well, I'm putting that cotton in 11-foot sack. Cutting that cotton in 11-foot sack. Well, I'm putting that cotton in 11-foot sack, 12-gauge shotgun at my back. Over here on number 9, sitting over here on number 9. Well, I'm sitting over here on number 9. All I did was drink my wine. Well, I'm gonna be here for the rest of my life. They tell me I'm gonna be down here for the rest of my natural life. Well, I'm gonna be here for the rest of my life. All I done was shoot my wife. I'm sitting over here on Parchman Farm. Da 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 da